Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Taron koli akan sauyin yanayi da aka gudanar a Glasgow ya zarce lokacin rufewa da aka kayyade masa a hukumance, yayin da masu tattaunawa suke tafka da zafar muhawara akan yarjejeniyar ƙarshen taron. An shirya masu tattaunawar za su ci gaba a cikin daren jiya, lamarin da ka iya shiga ƙarshen mako. Dole ne bangarori su amince da yarjejeniyar kana sarrafa ba hannu a ƙarshen taron. Tawagogi daga kasashe 197 suna kokarin cimma yarjejeniyar yaki da sauyin yanayi, kana a takaita dumamar yanayi a duniya kada ta haura ma'aunin degree Celsius 1.5, adadin da aka auna a yarjejeniyar Paris a shekarar 2015, wanda kuma ke kallo mai muhimmanci wurin kawar da mummunan tasirin sauyin yanayin. Amurka ta dora sabbin takunkumai akan ma'aikatan tsaron Eritrea da jam'iyya mai mulkin kasar da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su biyu sakamakon rawar da Eritrea ta taka a yakin Habasha. A jiya Juma'a ne sashen kula da kadarorin 'yan kasar waje na ma'aikatar bitar malin Amurka ya sanar da takunkuman da aka dora wa ma'aikatan Eritrea, wadda sojojinta suka shiga yaki a Tigiri tare da sojojin Habasha da kuma jam'iyya ɗaya tilo a Eritrea mai suna People's Front for Democracy and Justice. Mai bada shawara akan tattalin arziki a jam'iyyar, Gebrehiwit Kidan, da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar Abraha Kasa ne Mariam suna cikin waɗanda takunkuman suka shafa da wata kasuwanci a ƙasar Eritrea mai alaƙa da jam'iyyar ta Hidri Trust Red Sea Trading Corporation. A hali da ake ciki kuma, mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya ce gwamnatin tarayyar Habasha ta kama mutum da 10 ma'aikacin majalisar da zai karu da mutum 9 da ke kulle da ma wasu sama da direbobin motocin dakon kaya su 70 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke su aiki na wucin gadi. A jiya Juma'a an gurfanar da jajjabin aminin tsohon shugaban kasa Donald Trump Stephen Bannon a gaban doka bisa zargin aikata laifuka na cin mutuncin majalisa, bayan da yake amsa a sammaci da kwamitin majalisa mai binciken tashin hankalin majalisar dokoki ya bashi. Ma'aikatar shari'a ta ce tana tuhumar Bannon mai shekaru 67 ne da laifin kin amsa gayyatar bayyana gaban kwamitin da kuma kin bada takardu da kwamitin binciken ya buƙaci a cikin sammacin. Sai dai ba bayyana ranar da zai gurfana a kotu ba. Babban lauyan gwamnati Merrick Garland ya ce gurfanarwar da aka yi wa Bannon ya nuna yadda ma'aikatar shari'a ta yi tsayin daka wurin tabbatar da tsarin bin doka da oda. Kowane laifi da ake tuhumarsa yana da jan kunni na akalla zaman gidan yari kwanaki 30 ko kuma ɗaurin shekara guda a gidan yarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, wata kotu Myanmar ta yanke wa wani ɗan jarida ba Amurka Danny Fenster hukuncin ɗaurin shekaru 11 a gidan yari bisa aikata laifukan tare jama'a ba bisa ƙa'ida ba, da ingiza jama'a yi wa sojoji bore da kuma take dokokin biza, wato izinin shiga ƙasar, inji lauyansa kuma wanda ya ɗauke shi aiki. Lauyan Fenster Tan Zhao Ang ya faɗa muryar Amurka cewa a daidai wannan lokacin babu wata niyyar ɗaukaka ƙara. Wasu ƙarin zargin da ake yi wa Fenster su ne yin kalaman iza jama'a su bijirewa hukumomi da kuma aikata ta'addanci, lamarin da ka iya sa ya ci gaba da zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. Lauyansa ya faɗa a ranar Laraba cewa ba zai iya yin wani bayani ba akan ƙarin zargin da hukumomin suke tuhumarsa da aikatawa. A ƙarshe, a jiya Juma'a, Rasha ta tura jami'an tsaronta zuwa iyakar ƙasar Belarus a kusa da Poland, inda ɗaruruwan bakin haure suka yi sansani suna ƙoƙarin tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Kremlin ta ce jirgin jami'an tsaron domin gudanar da atisayen yana zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatan tsaron Rasha take tura sojojinta a kusa da Ukraine ɗin, kana tana ƙara fargabar da tarayyar Turai da Amurka ke ciki. Ana zargin Moscow da taimakawa kawayenta, shugaban Belarus Alexander Lukashenko yana shirya tsallakawan bakin haure zuwa Poland.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gare lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin na
lafiya lawyer mutan gida ya New York
wallahi New York alhamdulillah dan lafiya kalau muke
ya kuma ka ji da dumi ya ka ji da wannan lokaci
wannan ke sanin ya dan sassauta kwada biyu su amma yau gaskiya ya ci da sosai
to Allah ya ci gaba da yi mana kaya
amin summa amin amin summa amin
to baba yau ka ce ana kuku a Ghana
gaskiya ina ji ta'aziyya muke da su a Ghana to amma muna da kukuwa da za a yi ko kuma an yi wani a Nigeria kuma za a yi wani a yau idan Allah ya yarda
to ina muka tashi
to bari mu fara da wannan gaisuwar ta murna zuwa ga Alhaji Aliyu Haruna Jani dan Latun Mani na murnar auren yarsa Asma'u Aliyu Haruna Jani da angunta Husaini Ibrahim Kofar Kalgo wanda za a daura an jiba kadan a gidansa da kimani da karfe 2:30 na rana Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a dayyaba to sai kuma sakon taya murna zuwa ga kwamishinan wato karamin hukuma da raya ungwani da harkokin sarauta na jihar Kano wato Honorable Murtala Suleiman Garo anti dake alheri da kin ji garo din kin san inda wannan
na san me garo
eh wato Honorable Murtala Garo na daurin auren yarsa wato Sa'adiya Salisu Kabiru Kabo da angunta Awwal Murtala Imam Kabo wanda an riga an daura a jiya Juma'a a karaman hukumar Kabo wato a cikin iyayen amarya dai akwai mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam da kuma Alhaji Musa Garo a kasuwar kawo Kaduna. To Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a dayyaba.
A kabo nan fa ne maka ne primary a kabo jihar Kano.
Kai.
Eh,
halallan kike garin ku ne nan ma.
Ai nan garin mu ne lokacin makarantar tana karkashin mission.
Ah, okay.
Makarantar yan mata kafin gwamnati ta karba daga hannun mission yanzu ta koma karkai hannun jihar Kano.
Ai za mu je kabo
din. Amma na ina tsamma har yau dai makarantar yan mata ce. In lokacin baba lokacin da muka yi makarantar nan su daya a sati mota ke zuwa.
Kai ke ce zamanin ka kana budurwa ke da
ana ba magana lokacin rana kasuwa kawai mota ke zuwa
daga
ka ajiye mu za mu taka da'ira mai tafiya mu je mu jira ai mu ma mun
je
ta ruwa baba
eh ba lefi ana amfada
eh
ana amfada
wata ranta so inje kabar nan gaya take
ne haba kabo ai ya haka nan sarki
in za kai mu bakaranta sai dai tafiyayya in ba haka ba jira kasuwa za ku je
wai
saboda haka ranan da ake hutu ma ana bari ne sai ran kasuwa saboda yara su iya barin makaranta
na ayyalo
lokacin mota ma wake kirga masu mota gaba ba
gaskiya sai wani da wani
so Allah ya bada zaman lafiya ni ma zan mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta abare huce ga iyalan Dr. Sini Titi Kwabe Allah ya sa haka ne inda a ce kaga Hausa ne da sai a ce Sani amma ba Sani bane Sini Titi Kwabe da na marigayi Shu'aibu Ekele waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu Vivian Titi Kwabe da Ame Shu'aibu Ekele za a ɗaura auren ne a majami'ar Dominion Chapel International da ke unguwar Kubuwa a ƙaramar hukumar Buhari ta birnin tarayya Abuja a yau ɗin nan da ƙarfe 10 na safe to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare Allah ya sa kuma an yi adaki
amin summa amin wanda zamu mika zuwa ga al'ummar garin Kufreduwa a jihar gabashin Ghana kenan na rasuwan sarkin zangon Kufreduwa Alhaji Ali Haruna Kurmi na hudu wanda ya rasu a makon da ya gabata kana muna taya sabon sarki murna wato dan marigayin kenan Alhaji Ashiru Ali Kurmi wanda aka fi sani da Prince to Allah ya ji kan sarki marigayi kana taya sabon sarki riko to sai kuma sarkin Kado na Accra Alhaji Ibrahim Tanko Ali wanda kawunsa ne marigayi sarkin wato Kufreduwa din kenan yace yana mika ta'aziyya ga iyalai baki daya musamman ma iyalan gidan wato na gidan sarkin Gulbi na iyaka a jihar Kebbin tarayyar Najeriya kenan wanda ɗan uwan shi sarki marigayi na Kufreduwa din ne yace yana kuma mika ta'aziyya ga rasuwan sarkin Gulbi na iyakan wato Alhaji Muhammad Tubashin sarkin na Kufreduwa kenan yace yana mika ta'aziyya ta musamman zuwa ga sarkin musulmi mai martaba Sultan Sa'ad Abubakar da Dr. Abdullah Malami a Jami'ar Dan Fodio a Sokoto da wansa Alhaji Tahiru Marafan Gulbi na iyaka da Alhaji Alhassan Haruna Isa Kurmi wanda ya taba aiki a Nighton amma yanzu yake zaune a wato garin Zariya kenan. Allah ya ga magabatan baki daya ya kyautata mu kuma namu zuwa.
To amin suma amin baba ka san wannan gaisuwa daga mai masaukin baki ne silimin mun bar mu ka san shugaban sashen Hausa Ali Mustafa Sokoto
da ni. Ya yana ran gadi a can.
Yana ya je aiki a Jijjar to yau can muka nufa ba.
Lallai.
Kuma ba ku mai zuwa idan Allah ya yarda wani daga cikin waɗanda suka halarci taron da aka gudanar jiya yana cewa su ma suna da waƙoƙi suna so su da waƙoƙinsu. To in Allah ya yarda za mu ne hira da shi. Mun nika gaisuwa a bari ya huce mu faro daga masarauta shugabannin al'umma za mu nika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga tushen da magaran. Mai martaba Abubakar Sanda Umaru da Alhaji Mustafa Kadi da ke birnin Yamai da Dr. Hassan Malam da Usmana Alhaji Ibrahim Mai Shago da Hamidu Kalala Gwadisa Difa kasan Hamidu kullun yana
aiki ba ai
yau mun yi da Hamidu an zo da bugai sai ku da Honorable Haji Arabi Hassan Mai Fada yar majalisar dokokin kasa da Malam Abdul Karim a Douglas da Alhaji Malam Ahmadu Malam Magaji a Gidigir gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mariama Idi Rabba Eco Bank Niger da Salisu Mai Kaset na unguwar Zango binin Yamai da Alhaji Malami Yar Abba da Maman Dan Fulani Mai Taba da Alhaji Habibu Mai Fanta da Sa'idu Direban Sonef da Maman Dan Doki da kuma Muhammadu Ons da jefa sarkin yaki da kuma Zakari Tela da fatar an tashi lafiya.
To bari ni ma mika gaisuwan taya murna na abin ya huce wanda ta fito daga Muhammad Haruna Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace yana gaida masu gabatar da wannan shirin. Kana yace yana gaida sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdul Mumin Kabir Usman da Hajiya Abu Yar Fulani jakadiyar sarkin Katsina da kuma sarkin Daura Alhaji Umar Faruk Umar da sarkin birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu da kuma Alhaji Shafiu Madawaki Inono da injiniya Alhaji Bilyaminu Muhammad Alababa wato permanent secretary kina a ma'aikatar ayyuka ta jihar Katsina sai kuma Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa da Malam Garba Abu Abdullahi Jikamshi malamin college a Hassan Usman Katsina Polytechnic a sashen koyar da aikin jarida.
To baba bari mu nufin da kafuwa yau inda kuma kuke shirin karban bako
ko wai kuwa
wato muka a gaisuwa daga Alhaji Baba Yahuza Sarkin Hakurin Kombi zuwa ga sabon sarkin da Gomba Kumasi na Fuseni Abu da sauran kabilar da Gomba.
Da Gomba haka ne
yawwa
a ƙarshen makon jiya akai wannan nadin sabon sarki.
Oh, sabon sarki ne gawo.
Sannan akwai cikin ƴaƴan sarki wanda shi kuma aka bashi muƙami to sarkin da aka mai nadi shine Muhammadu Hadi wato Hadi kenan shi ma yana cikin waɗanda aka ba sarauta a jiya da kuma Umar Sawai duka ƴaƴan sarki ne. To muna taya su murna
yawwa muna kuma musu fata alheri Allah ya sa a gama da jama'a lafiya
amin.
To baba kamar yadda muke faɗa kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da bari mu dire da wannan sako daga Ahmadu Manaja Bauchi daga Bauchi unguwa Karofin Madaki yana mika sakon gaisuwa fata alheri ga uban Doman Bauchi Alhaji Nasiru Ma'azu dake unguwa Bakaro a Bauchi da mai girma sarkin yakin Bauchi hakimin kasar Lame Alhaji Aliyu Lame Yakubu Lame dake garin Gumau a ƙaramar hukumar Toro na jihar Bauchi sai kuma sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki da Malam Zaradin Dan Majin Zannuwan Bauchi kai kasan wannan matsayin sarautar ne baba. Baka labarin ne na babban latini da dai kana ji na wani bashi ka ƙara ji na bashi
to shike dan ina
godiya wani makwabcin mu ne da lokacin budajin wani dan mangu mutanen mangu sai ku mun abuwa labarin ne da ya faru
Allah sarki
tabbas ba ta ji bane to shi baban nan yana shan giya yana yawan shan giya a ce in yaje shan giya wata ran har bashi yake sha
to
in yaje to saboda yana shan giya zai iya ajiye kuɗi saboda haka ya suka cin bashi to in ya samu ɗan kuɗi sai yaran su ce baba a biya bashi ka biya wani ka biya ka wani labin mu kaza kaza ka biya wani in ya dan samu ya dan diba ya bayar baba kana da kuɗi ka biya gaba ɗaya yace a'a ba zai biya ba wai aiki in bai biya bashin nan ba waɗanda suke bin bashin kullun zasu ta mushi addu'a Allah ya bashi lafiya dan saboda kar ya mutu da bashi kullun zasu ta mushi addu'a Allah ya bashi lafiya ya samu
yaji
Haka wai suka bada labarin wani babban latani ne ya shiga makaranta
to
a kwana a tashi har ya kai secondary ya gama primary har ya shiga secondary ya shiga aji ɗaya na secondary a Nigeria ana cewa ajin farko SS1 ba
haka lalle
yawwato da ya haba yau ana ba magana da ya shiga har secondary yawwa sai ana lissafi da malamin lissafi ya koya musu lissafi sai aka kira shi aka ce aka tada babban latani aka ce wai ya zo allo ya rubuta amma duk da yake fa ita ma dai Fatima tunda ita ba babban latana ce to
sai
kika makanku a ce Fatima a ce mutum bafulata ne har ya kai secondary amma a ce mishi wai ya rubuta daya a tara da daya baba
to ki san mu ba mu makarantar
wai ajin farko na yara ba
eh na primary ba kila idan kana tare da shi a makarantar kila makarantar kila makarantar Fulani ne
ba kina kin ga zuwa babar ki sai wai aka ce yaje akan allo ka san mu a gida da ban san ko har yanzu ba akan allo wani bakin allo ake
eh haka ne muna ci mai blackboard a Ghana
yawa to sai aka wai aka rubuta shi malamin ya rubuta aka rubuta aka ja layi tunda daya ba zai ja layi kasa alama tarawa da daya sai aka tambayi Fulatani aka ce wai daya a tara da daya kowa ne sai ba Fulatani yace sai a daya sai malamin yace mishi shi baya gani daya a tara da daya nawa ne akai da Bafulatin yace a rabi 11 ne afsar sai aka tada babbar bare waye koya wa Bafulatin yaya daya a tara da daya nawa ne aka ce in aka tashi makaranta shi babbar bare koya ma Bafulatin don gobe za su zo su bada ansa sai babbar bare yace wa Bafulatin wai ya je ya so da faffan kwai guda biyu
na'am
da faffe ya kawo da faffan kwai guda biyu sai ba Fulatani ya je so da faffan kwai guda biyu sai babbar bare yace ma ba Fulatani wai ya ba malam kwai daya ba Fulatani ya ba malam kwai daya sai yace mishi to ban daya sai ba Fulatani ya ba babbar bare kwai daya yake na suka cinye sai ba Fulatani yace to shifa sai yace ai ka ci guda tara a gida dama ba sha daya bane dama ka ci an sai sha daya da to guda ko guda daya ka to ka ci tara guda tara a gida ka abun ka to aji
ya koya mai darasi amma malam da hikima
da shi sai ke na wai in kai ne baba ba Fulatani ya zai kai da babbar bara nan
a to kai wanda abin ai shi ma gangaje shi ya kawo mai haka yi je ka hada dai da ka je goma sha daya
amma baba a ganin ka wanda ba Fulatani ya koyi darasin kenan ya san waje ne an san
abun mamaki kuma aka ce tun firamare ya taso
a to in ji Fatima
to
in ji Fatima da Zainab da Aisha to ku da kuka faɗa
ne eh suka yi hajin gwiwa kuma su ma ba yi hila ne
a to suka haɗin gwiwa suka ce ba Fulatani har ya shiga JS ajin farko a secondary bai iya daya a tara da daya ba zaga malama sun ce da daga mata hannun sabili da aka tilo su ga burki dan yanzu a madadin
ba wai abu bake ni
alheri ke fuku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin da zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni